Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na Adena Shan Kwaya. Sunana Bintu Esiro, jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan makon, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako dake birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger ya aiko mana da rahoto na musamman kan yadda ta kasance a kasar ranar yaki da miyagun kwayoyi da ya gabata. Ga Haruna nan da rahoton.
Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da fatautin miyagun kwayoyi. A lokacin da yake wa ƴan kasar jawabi a madadin hukumomin wannan kasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati, ministan shari'a Malam Maru Amadu yana mai cewa
the Niger is at present a producer of the drug may suppose is in Charnier and the Lafrique sub-Saharan.
A jamhuriyar Niger ba a sarrafa miyagun kwayoyi, amma kasancewar kasar na tsakanin Afrika ta sararin Sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar Niger ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa, kuma wannan kwayar ana aika ta ne zuwa kasashen Turai ko kasashen Asia da yake ana barbada dar kalilan domin masu amfani da ita nan cikin kasar mu. Domin hukumar da ke yaki da miyagun kwayoyi Optris ta wannan kasar a wannan shekara ta 2019 ta samu kididdiga kamar haka: gram na kwayar ganye miliyon 6,292,826, gram na cannabis miliyon 5,992, yayin da aka samu gram na cocaine 546,248, sai kwayoyin amfetamin 258, yayin da aka samu kwayoyin ephedrine gram 757, sai kwayoyin diapezan 888,048, sai kwayoyin tramadol 3,868,268, kuma kudaden kwayoyin sun kai biliyon 8 na sifa. Ministan ya ci gaba da cewa duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa, wannan shi yasa ofishinsa daukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu. A bana, yaki da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abinda yake haddasawa domin sanin yanda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya. Don haka ne ma maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar na yaki da fitocin miyagun kwayoyi ke sani cikakke don daukar matakan kiwon lafiya da umurnin samun cikakken labari don tunkarar lamarin. A garin birnin Kwanni ma an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar ta gabata, inda babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta birnin Kwanni Sabi Siraju Jibo ya yi wa manema labarai bayani daga bisani kamar haka:
lini wannan buci shi ne kowane shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba ɗaya shi ne ake kiya a Submission Radio National shi ne ya hidda wani kundi yake kowane shekara a kwana 26 da watan Juni. Ya kamata kwaya da suka kama da aka yi mutanen shara wa'annan a zo a police, da saboda shi ne ya zama muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan da yana.
Shi kuma ga takarrar ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su fadakar da al'ummomi game da buƙatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaki da safarar miyagun kwayoyi.
Sarakuna da ku muke, ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin ga aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead control la drug. Kwaya mugu abu ne, yana sa hauka, yana sa mutum ya yi kishi, babu abin da bai sa, abin da duk ke zuya ma mutum hankali, da an zuya hankalin mutum komi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu, mu da kanmu ya halaka mu. Kenan vraiment kamata wadanga sojawan mu da sojojin mu mu kawo musu gudunmawa, mu kama musu. Aiki ne na kasa suke yi, ba nasu su kare ba, mu ma sai mu sa hannu mu, abun yayi yawa.
A nasa bangaren shugaban kungiyar farar hula ta inci da walwala Abdullahi Kado ya yi mini bayanin muhimmancin wannan ranar ga al'umma.
Irin wannan rana babban muhimmancin da gare ta ga al'umma, kun gare tun da safe muke nan muna kone wanga wanga kwaya, muna nan ko mu ta mun shake ta kenan babban muhimmanci da aka gare ta ille wanga aiki bane na jaman tsaro kadai kuma ba aiki bane na su jujoji su kadai kuma ba aiki bane na su wanda an ma'aikatan gwamnati kadai kenan aiki ne wanda ya shahe sarakan gargajiya ya kamata su dinga waye mutane kai ya shahi malamai tunda suna wa'azi a sa shaye-shaye cikin wa'azi a kwatanta mutane ya shahe mu masu hakkin dan adam mu ma kamata mu waye mayaran mu kai ya zamanto a bar shaye-shaye
da birnin Kwanni Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman bako ni Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.